Shugaban ya nuna cewa irin kace na ce da kasar Ghana ta sami kanta a ciki a dalilin kokarinmu na bar al'umman kasar su san abin da kike yana kawowa ne. Ai gwamnatoci da suka gabata sun kulla irin wannan yarjejeniyoyi ba da sanin kowa ba. 1998 shekara ta 2000 da kuma shekara ta 2015. To amma saboda iya munafanci kaji wai suke fadan za a sayar da yancin Ghana ga kasar Amurka. Hakan ba zai taba abkuwa karkashin mulki na ba. A can gaba an kulle yarjejeniyoyi da Amurka dan tabbatar da zaman lafiya bare yanzu da fitintinu da ta'addanci sun kai kamari a kasashe makautan
to continue the cooperation agreement with the United States of America. It is our firm belief that the agreement will help enhance our defense capability and offer an important layer of support in our common effort to protect the peace in our region.
Akan haka muke jin yana da muhimmanci mu ci gaba da yarjejeniyar haɗin kai da Amurka. Mun yi imani yarjejeniyar za ta ƙarfafa ƙarfin tsaronmu ta kuma samar mana goyin baya a ƙoƙarinmu na kare zaman lafiyar Najeriyarmu.
What we stand to the clearest affirmation that Ghana has not offered a military base.
Ya kara da cewar bari in fito muku kurukuru. Kasar Ghana ba ta kulle yarjejeniyar kafa sassanin soja da Amurka ba kuma ba za ta kulla ba. A hakika kasar Amurka ma ba ta gabatar da wata bukatar haka ba. Sa'annan kuma kamar yadda yake a tsarin aikinmu na Ghana ba za ta yarda da haka ba. Sai dai Hassan Ayar ga mamban majalisar dokoki na babban jam'iyyar adawa NDC bai amince da shugaban ba. Ya ce shugaban kasa a matsayinsa lauya ya yi kasa a biwa domin ko yarjejeniyar da suka gabatarwa majalisar dokoki ba hannun shugaban kasa ko na wani minister sa aka yi. Daga abubuwa da ke damun mu shine yadda sojan Amurka zai shigo Ghana babu wata ka'ida a kansa kuma ko dokan kasarmu ba ta aiki a kansa.
We are conferring diplomatic immunity on them.
Yanzu ana lakana wa sojan Amurka kariyar diplomasiya ne. Za su iya zuwa su kafa sassani ba mu da iko zuwa sassanin Amurka ce ke tafiyar da shi. Duk abin da suka yi ba mu iya taba su. Abinda kurum za mu iya yi shi ne mu saka su jirgin sama mu koma da su Amurka. Za su iya yin kista, za su iya yin fadi. Amma ba mu iya amfani da dokanmu. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.